والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ربيع الأول هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جبلها لأريه هدو لتلاتين لتقص wanda yayi daidai da 1 ga watan Disamba shekara ta 2016 muna cikin karatun littafin Sahihul Bukhari. Yau zamu tashi a cikin babu baydin muzabana, amma muna cikin karatun ne. Zamu tashi hadathana Abdullahi ibn Yusuf.
Bismillahirrahmanirrahim. Haddathana Abdullahi ibn Yusuf, akhbarana Malik an Nafi', ana Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naha 'anil muzabana.
An karbo daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma cewa lallai manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yayi hani game da muzabana.
والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا.
abinda ake nufi da muzabana shine asyi ainihin wato dan kitace wanda yake danye da ainihin busasshen dabino wanda aka auna.
wa bai'ul karmi bisabibi kaila,
da kuma cinikin inabi da ba cinikin inabi danye da kuma inabi busasshe wanda aka auna. wato abin nufi anan wajen shine idan an ce muzabana, abinda ake nufi a nan da muzabana shine ai canji, wato dan itace wanda yake saman bishiya, ai canjin shi da ainihin busasshen dabino wanda za a auna. A ce dabinon da yake sama an siye shi da busasshen dabino ainihin mudu uku ko mudu hudu misali. An gane? Kaga wannan na saman danye ne wanda za a biya da shi busasshe ne. An gane ko? Cinikin danye da busasshe muzabana ne kuma haramun ne. Da kuma cinikin inabi wanda yake danye na kan bishiya da kuma inabi wanda yake busasshe shi ne zabib. An gane ko? Wannan haramun ne amma an gane shari'a. Na'am.
Haddathana Abdullahi ibn Yusuf, akhbarana Malik an Dawud ibn Husayn
an Abi Sufyan
mawla ibn Abi Ahmad an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala
an karbo daga Abi Sa'id al-Khudri, Allah ya kara musu yadda, yace
anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naha 'anil muzabana,
lallai manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yayi hani ga cinikin muzabana.
wal muhaqala,
muzabana mun riga mun yi bayani shi ko? Sai cinikin muhaƙala, wato cinikin abu, cinikin ainihin ɗan itace ko kuma abin a kan zangarniya, kamar cinikin masara a kan zangarniyarsa misali. Masara wanda yake an ɓamɓare, a yi cinikinsa da masara wanda yake cikin totuwa. An gane wannan aiki? Na kawo misali da masara ne. Duk wani abu wanda yake zangarniya, a yi cinikinsa da abin da an riga an ɓamɓare shi misali. Wannan ya saɓa wa mahanga na shari'a. An gane ku? Sannan wal muzabana
ishtira'u samari bitamri fi ru'usin naqli,
abinda ake kira muzabana shine asyi dan itace da ainihin busasshen dabino akan iccen dabino misali. Dan itace wanda yake danye, wato dabino wanda yake danye, ayi canjin shi da ainihin busasshen dabino. An gane ai? To wannan shine muzabana. Manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da muzabana din, yayi hani game da muhaqala. Na'am.
Haddathana Musaddad, haddathana Abu Muawiyah an Shaybani an Ikramata an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma,
an karbo daga Ikrama daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, yace
nahan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anil muhaqalati wal muzabana,
manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani game da muhaqala da muzabana.
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك أن